أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
لنهتدي.
وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا تتبتك الله سبحانه وتعالى دي ساكي حتامو أكرتمنا العقيلة
وبركاته.
عند يوم إن شاء الله تعالى زامتا شعكن درسي نشا شدة عند مالن يكي تيوى ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. مالك يتوى منا توى أكيد مو من يردمون قدرتي توى الله سبحانه وتعالى يا دوكي هو يا ركي النبي إبراهيم أمزهم بدادي كما يا مغنى النبي موسى مغنى hakanan wannan abubuwa guda biyu sun tabbata a cikin alqur'ani mai girma da kuma sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Dan haka mu idan abu ya tabbata a cikin alqur'ani mai girma ya tabbata a sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam to mu ba mu da tacewa akai illa imani da gaskatawa da kuma sallamawa. Shi ne malike cewa mun yi imani da haka mun gaskata ko mun sallama. To annabi Ibrahim alaihi salam fadala ta wannan bawan Allah annabi na Allah ta zo a cikin alqur'ani mai girma a wurare daban-daban wanda take tabbatar mana da cewa wane ne annabi Ibrahim. النبي إبراهيم الله يا ما سوريش البركة الله كتوى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله كتوى إن إبراهيم كان أمة فإذا أكتي ون الأمة وان الأمة تميتي الأمة الأمة أنا نهي دئت كل جماعة دكا ونتارون الأمة يجمعهم أمر ما وند ون الأمر يكي جمس جماعة تتارو tayi ittifaqi ta tattaru akan wata tahiya to wannan jama'a ita ake ce ma al'umma. Ya kasance addini ne ko kuma ya kasance wani zamani ne ko kuma ya kasance wani wuri ne inda suka tattaru to wa'annan mutanen su ake ce ma al'umma. Ya kasance wani addini ya gama su sun gama addini guda ya kasance suna zamani guda ko ya kasance suna gari guda wuri guda da suke zamne wannan su ake cewa wannan al'umma ce.
to annabi ibrahim shi ɗeran shi sai Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim runduna ce shi kade ran shi a matsayin jama'a yake me yasa saboda annabi ibrahim tsananin bautar shi tsananin tsoron Allah shi bin Allah shi subhanahu wata'ala sai ya kasance ya ci kambacin taron jama'a da zasu tattaru su ringa bin Allah shi kade ran shi wannan bawan Allah yayi fice wajen falala manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisin shi yake cewa yuhsharu zaid bin amr ummatan wahdahu wani lokaci manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani bawan Allah na ce mai zaid bin amr za a tayar da shi ranar kiyama shi kada al'umma ce wane ne zaid bin amr zaid bin amr shi ya rasu kahin aba manzon rahama sallallahu alaihi wasallam annabta a lokacin da ake gini na dakin Ka'aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba gamuwa da shi a wani wuri aka kaddamar mishi da wani abu wani nama haka yace a lokacin nan wanda suka bashi naman bauta ma goma kai suke tun kahin annabi ya zo tun kahin aba annabi sallallahu alaihi wasallam annabta shi a zuciyar shi bai yarda ba a ringa bauta ma gunki yace musu kai ni ba na cin abinda ba ambaci sunan Allah ba aka yanka shi shi wannan bawan Allah zaid bin amr ya kasance a lokacin nan shi bayya bauta ma gumakai bayya bin abinda suke bi bayya cin yankansu saboda yankansu babu sunan Allah a ciki amma bai san ba wani addini zai yi sai ya tabbata a nan yana saman addinin annabi ibrahim ne shi duk wanda ya tsaya akan addinin annabi ibrahim zai tsaya ne akan gaskiya zai tsaya ne akan babu zancen bauta ma gumki ko da a ce a lokacin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam babu wasu malumai ko wasu masana akan addinin ibrahim din annabi ibrahim gadangadan wanda zai fayyace wa komi amma shi kawai bai yarda ba a zuciyar cewa bauta ma gumakai to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi kadai za a tayar da shi al'umma ce shi wannan bawan Allah zaid bin amr wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'az yake cewa inna mu'az kana ummatan qanitan lillah mu'az bin jabal shi kadai al'umma ce to wannan me yake nuna maka al'umma ba sai taron mutane ba takan yi ka samu wani taro taron ciyawa ne takan yi ka samu wani taro taro ne na tahiya akan banza ba dole bane inda aka taru ya kasance a nan gaskiya take kai kadai in ka tsaya akan gaskiya sauran dubunnan mutane suna tahiya akan ba gaskiya ba to kai ka cancanta a kira ga al'umma saboda tsayawarka a saman kan gaskiya annabi ibrahim shine wanda Allah yake cewa hanif annabi ibrahim al-hanif menene hanif hanif shine wanda ya karkata akan addinin musulunci kuma auhaina ilayka an tabi millata ibrahim hanifa annabi ibrahim Allah sarki ya shaida cewa shi rayuwar shi kwata-kwata ta karkata ne akan bin Allah akan addinin musulunci akan sallamawa shi yasa Allah mai wannan suna ake kiran shi da suna al-hanif shine dukkan wanda ya tsaya akan gaskiya wanda babu karkata akan ta babu zancen bin abinda ba gaskiya ba kenan ya tsaya akan addinin Allah subhanahu wataala haka nan Allah madaukakin sarki ya kira annabi ibrahim da suna ash-shakir ash-shakir mai godiya godiya ga ni'imomi da Allah ma mutum yana daga cikin alama ta ba ta kasancewar mutum mutumin kirki duk a matsayin da ka samu kanka kada ka rinka kallon na gaba rinka kallon na bayanka a lokacin nan zaka samu nutsuwa zaka ga mutum dubu nawa kai kada ka rinka kallon wasu da suka hika kullun baka samu nutsuwa ba hankalinka zai ringa tashi indai akan abin duniya ne akan abin da ya shahi neman lahira to a lokacin nan ka ringa dagai-dagai wanda suke gabanka ka ringa kokarin ka cin musu amma akan abin da ya shahi duniya to ka ringa godiya ga Allah subhanahu wataala akan abin da ya baka ita wannan godiya ana yin ta a lokacin da zaka ringa ambatawa da zuciyarka cewa Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza ya bani kaza dole ne in gode mishi mun karanta a sati da ya gabata kissal Abu Kilabatal Jarmi wannan bawan Allah gashi babu kafa babu hannu babu ji na kirki babu gani na kirki iya zamna shi kadai bai ci bai sha ba tsawon kwanaki amma aka isko shi wannan bawan Allah yana cewa rabbi auzini an ahmadaka hamdan yukafi shukran ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin min mimman khalaqta tafdila wannan bawan Allah yana cikin wannan hali yake cewa ya rabbi ka bani dama ka sahale mini ka sauke mini in gode maka godiya wadda za ta dace da godiyar da kake bukata domin ni'imar da ka mini kuma da faddalan da kai akan sauran halittu wanda ya ji shi yana wannan magana yake tambaye shi bawan Allah lahiya kake irin wannan addu'a alhali ga kaga halin da kake ciki yace rayuwar da nayi a da baya me yasa bazan gode ma Allah akan ta ba kasancewa ta musulmi kuma na tsaya Allah taimake ni akan gaskiya me yasa bazan gode ma Allah ba to wannan ita ce godiya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ganshi yana sallah har kawai tana ruwa saboda tsananin tsayuwa take ce me ya rasulullah shin Allah bai gafarta maka ba zanubanka na bada na gaba ya zaka ringa ba kanka wahala manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake ce mata awanam akuna abdan shakura shin bazan zama bawa mai godiya kuma tunda Allah ya mini wannan baiwa ya yi ni annabin Allah ya yafe min zanubaina na baya da wanda zan aikata a gaba shin kuma bazan kasance mai godiya ba wannan yake nuna maka ne wannan godiya ana yin ta ne da wadi da baki kuma da ibada da bin Allah sau da kafa shi yasa annabi Dawud Allah yake ce mai i'malu ala Dawud shukura ya ku iyalan annabi Dawud ku yi aiki domin godiya ga Allah subhanahu wataala to annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da mai godiya inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikin sai yace shakiran li al-ummi mai godiya ne ga ni'imomi da Allah ya mishi haka nan Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da mai sabkal baki manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana awwalu man dayyafa dayf ibrahim alaihi salatu wasalam wanda ya fara tarban baki ya karrama su shine annabi ibrahim alaihi salam ba karamar falala bace ba karamar daraja bace Allah ya yi ka idan bako ya zo maka ka amshe shi hannu biyu biyu kakkarin gaji cewa wani tashin hankali ne ka maka kar sai ya zakai da shi in baka da ya zakaji wani abu a ranka amma kai kokari bakin yayin ka ka kyautata وهل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم فاقبلت امراته في صره فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها ايه للعالمين الذين يخافون العذاب الاليم النبي ابراهيم da baki suka zo mishi kawai yana zamne akai sallama wasu mutane suka zo da ma ya gansu ya ba su bi suka zamna kawai da ya juya sai je kama dan marake yanka ya je ya gasa ya gyara kawai kawai aje musu abin da ya fara tarban su da shikenan dan marake yanka ya kama su a lokacin nan annabi Ibrahim sai ya gani sai ya ce musu ala ta'kulun shin ba za ku ci abinci ba a wata ruwaya a lokacin da ya aje musu shi wannan abincin shikenan sai yake ce musu me yasa ba za ku ci abinci ba sai anan wani yake zule shi cikin mala'ikan yake ce mishi shin idan mun ci zaka biya mu sai yake ce musu eh ku ci zan biya ku sai suka tambaye shi da me zaka biya mu yake ce musu kawai idan kun ci tusammuna Allah idza akaltum wa tumajjidunahu idza faraqtum kawai abin da nake so da ku ku ambaci sunan Allah idan za ku ci kuma wato majidunahu ku girmama shi a lokacin da ku kare cin abinci kawai abin da nake so ku kenan shine biyan nan da za ku yi anan sai da ya ga bissacin abincin nan fa aujasa minhum khifa sai ji tsoro yaya baki za su zo alhali ba a kusa ba suke a ka musu abinci suke ci to tana ta kanyu da wani abu suka zo na mugun ne sai sai da sai ga alamun ya ji tsoro suka ce mai qalu la takhaf annabi ran kakkaji tsoro fa basharuhu bi gulamin alim sai a lokacin nan suka nuna miki su mala'ikai ne kuma suka mai albishir cewa Allah zai bashi da annabi ibrahim ya ji ma bai samu da ba a lokacin nan yayi shekara da shekaru bai samu da ba fa aujasa minhum khifa qalu la takhaf fa basharuhu bi gulamin fa aqbalat imra'atu matash tana labe tana ji kawai ta zaburo ya za a ce zai samu da to ta hanya zai samu da baccin ga ta tasuwa ya suka ce mata qalu kazaliki qala rabbuki wannan abu haka yake ubangijinki ne ya faɗa abinda Allah ne ya kadarta ya zaki Allah ce da zaki samu kawai ki tsaki jira ki gani annabi ibrahim kenan to shine horkon wanda ya sabke baki ya daga cikin abinda ake yaban shi da shi a matsayin shi na mai saukar baki haka nan annabi ibrahim an siffanta shi da al-mujtaba zababbe wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala alaykum fid-din min haraj wannan a cikin ali imran kuma yake cewa inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala al-alamin sai ce dhurriyatan ba'daha min ba'd sai ce wallahu samiun alim إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا annabi ibrahim kenan zababbe ne na Allah subhanahu wataala haka nan annabi ibrahim Allah ya siffanta shi da cewa salih ne bawa ne nagari inda Allah yake cewa wa innahu fil akhirati lamina salihin shi annabi ibrahim a ranar lahira yana tare da salihan bayi annabi ibrahim kenan daga cikin siffanta shi da Allah yi Allah yake cewa ya kasance daga cikin bayi nagari a wajen Allah subhanahu wataala haka nan annabi ibrahim shine sahibul millatul hanifa hanifiya shine mai wannan hanya wanda muke sama muma wannan hanya shine fara zuwa da ita millata abikum ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha hanya babanku annabi ibrahim ita ce wannan huwa sammakumul muslimina shine sanya mana suna musulmai annabi ibrahim kenan shine Allah ke tafin mu auhayna ilayka an tattabi' millata ibrahim hanifa wama kana min al-mushriki mun maka wahayi akan mi ka bi hanya ta annabi ibrahim saboda mi annabi ibrahim bai kasance ba daga cikin mushrikai haka nan Allah subhanahu wataala ya siffanta annabi ibrahim ya wasafta shi ta hanyar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da yake ba da siffa ta annabi ibrahim yake ga masa abin cewa ga siffa ta annabi ibrahim kana take yake cewa lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi yake ce musu ya gamu da annabawa ya gamu da annabi musa ya gamu da annabi ibrahim shikenan sai yake cewa annabi ibrahim ya yi kama da abokinku sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare shi akan cewa annabi ibrahim ya yi kama da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam haka nan annabi ibrahim alaihi salam shine wanda aka fara makaciya kaciya wannan daga cikin sunna ta annabi ibrahim alaihi salam shi yasa wasu ke cewa alhanif bi ma'ana wanda aka yi makaciya haka nan annabi ibrahim Allah madaukakin sarki yayi bayanin lokacin da ya nema a nuna mishi yaya ake rayar da matacce rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yake ce ma Allah subhanahu wataala ya Allah ni akwai wani abu da nake so in sani wai yaya ake rayar da matacce sai manzo sai Allah madaukakin sarki yake ce mi awalam tu'min wai har yanzu baka yi imani bane annabi ibrahim sai ya ce a'a ai ba magana wannan na yi imani amma so nake zuciyata ta ƙara nutsuwa a cikin wannan imani da nayi shi yasa nake so a nuna mini dan in ga kat annabi ibrahim alaihi salam Allah ya bashi as-suhuf as-suhuf shine kamar mu da aka ba mu alqur'ani shi kuma sai aka bashi as-suhuf shine littafin da yake karantar da al'umma shi wannan as-suhuf din ibara ce ta wasu kamar shafitir guda goma shine suhaif ibrahim alaihi salam to wannan shine a cikin suratul a'la inda Allah yake cewa fi suhufi ibrahima wa musa haka nan annabi ibrahim alaihi salam idan aka tashi ranar kiyama kowa zai tashi zir kuma loba haka za ta aisha take cewa ya rasulullah maza da mata kowa na kallon kowa zir yace aisha al'amarin ya huce sanin wannan ba wannan bane a gaban mutane tashin hankalin da ake ciki shine a gaban mutane shekara 40 a tsaye rana an kata daidai kan mutane shekara 40 a tsaye al'amarin ba dan kadan bane ba kuma ranar kwanakin da aka ce 40 za a yi shekara 40 din da aka ce za a yi ba mu sani ba ta kan yi alisahin lahira ne in alisahin lahira ne wanda bai kalkashin inuwa ta al'arshin ubangiji ya shiga uku wallahi wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu kwana guda wajen ubangiji kamar shekara 1500 siyekil goma shine kwana guda wajen Allah to kai tunani in irin lissahin wajen ubangiji ne za a yi shekara 40 zami a tsaye a lissahin shekara nauce a nan duniya shekara nauce kenan ka ce ka alfi sanatin shekara 1000 ita ce suka yi multiplier a turwa sansan ko ita kuma ka yi tafiya jis kwana nawa ne shekara nawa ce to shi yasa ake so a ringa yau da sadaka kowa zai kasance kalkashin ino sadakar shi idan ka kasance musulmi mummuni baka kalkashin ino al'arshi to sadakar da kake yi ta zo ta maka inuwa sai ka samu sauki idan baka da wannan to wannan rana da aka daidai kan al'umma kowa zai ringa zuha gwalgwadon zunuban shi wani zuhar shi zai ringa nutsuwa a cikinta wani bakin kwabri wani kaza haka kowa da irin tashi haka za a tayar da mutane a ranar kiyama Allah sanya mu karkashin inuwa al'arshin shi annabi ibrahim haka wani al'amari ya wakana shi da mahaifin shi baban shi annabi ibrahim ya samu ma'ayin shi su ne manya-manya a gari su suke bauta ma gumakai yake cewa walaqad ataina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil lati antum laha akifun qalu wajadna 'alayha aba'ana لها عبد قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Annabi Ibrahim ya isko ɗan uwan shi da mahaifin shi suna bauta magunki, yake ce musu wai menene wannan abin kuke bauta ma? Suka ce a wannan abu da kake ga muna bauta ma iyayenmu da kakanninmu haka muka isko suna yi. Sai Annabi Ibrahim ke ce musu to hakika ku tabbata ku sani ku da wannan iyayen naku da kakanninku kuna cikin bata ne. Allah madaukakin sarki shi kada yake bauta ma, ba bauta ma gumki. Suke ce mai to wai da wasa kake mana ko da gaske kake? Sai ce a ai ubangijinku shine ubangijin sama da ƙasa. Wa ana ala dhalikum minash shahidin, kuma ni mai shaida ne a gare ku. Yace to ku tsaya ku shi tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri, daga kun tahiye ku ni kuma he na ruguza wannan goma kannaku. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Annabi Ibrahim yazo ya kama goma kan duka karkashin su illa kabiran lahum, babban nasu sai bar shi. Shikenan da suka zo qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min az-zalimin, wane ne aikata wannan abu ga abin bautan? To kai kana bauta ma abin da bai iya kare kanshi, shi ma an zo an ruguza shi, kenan za a ruguza ka ya zai da kai? He wani yake cewa sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim, ai mun ji wani wani saurayi yana nan yana ambatan su ambato mara kyau ana ce mai ibrahim. Qalu fa'tu bi, kuje ku kawo shi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun, ku kashi gaban mutane dan su shaida abin da zama mishi. Qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim, ya kai ibrahim kai ne ka aikata wannan ga abin bautan mu? Sai ibrahim ke ce musu bal fa'alahu kabiruhum hadha, ai babban su wannan shine aikata wannan abu. Fas'aluhum, ku tambaye su mana in kanu yantiqul, in sun kasance masu magana. Farajau ila anfusihim, sai suka ringa juyawa zuwa gare su, zuwa juna aka ringa kallon juna. Qalu innakum antumuz zalimun, famulkisu ala ru'usihim, suka ringa sassada kai. Laqad alimta ma haula'i, kai da ka san ba magana ba suke. Ma haula'i yantiqul, ka ringa ta mu tambaye su. Annabi Ibrahim ya ce musu to afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum, haka za ku zo ku ringa bauta ma koma bayan Allah wanda bai amfanar da ku da komai, bai cutar da ku? Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah, kai can ku da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah. Da suka ji haka suka ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, ku zaburu ku taso ku sa mai wuta ku kona shi ku taimaka ma abin bautan ku. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim, da suka zo suka jefa Annabi Ibrahim cikin wuta, sai aka ce ma wutake kuma koma ruwan sanyi. Wa salaman, kuma mai aminci, sanyin ma ba karo ba, mai dadi. Wa salaman ala Ibrahim, mai aminci ga Annabi Ibrahim. Shi yasa aka sunnanta kace tsakaka, an ce idan ta ringa hura wutar wannan da aka nasa babanmu Annabi Ibrahim alaihi salam. Shi yasa ake so daga an ganta a ringa kashe ta ba tare da abin nan ba. Annabi Ibrahim alaihi salam, abubuwa da suka faru tsakanin shi da mahaifin shi banda wannan, yake ce musu a cikin suratu Maryam ne, yake cewa wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, katana Annabi Ibrahim ya kasance annabi ne mai gaskiya. Is qala li abihi ya abati, yake cewa baban shi ya kai baba lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, ya zaka ringa bauta ma abinda bayya ji bayya gani kuma bayya amfani da kai da komi? Yace ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi, ya kai baba ni wani ilimi ya zo mini, malam ya atika wanda bai zo gare ka ba. Fattabi'ni, ka biyo ni ahdika siratan sawiyya, ni zan cire da kai hanya madaidaiciya. Ya abati, yace ya baba la ta'budi shaytan, kada ka ringa bauta ma shaytan. Inna shaytana kana lirrahmani asiya, shaytan ga ubangiji mai sabo ne. Ya abati inni akhafu, ya kai baba ina tsoro. An yamassaka azabun min arrahman, azaba ta ubangiji ta shahe ka. Fatakuna li shaytani waliya, ka kasance masoyi ga shaytan. Sai mahaifin shi ce mai qala arajibun anta an alihati ya ibrahim, shin kai mai juya baya ne ga abun bauta na ya kai Ibrahim la illam tantahi to in baka wasa ba la arjumannaka zan sa ajehika wahjurni maliya kuma tayi ba nuri ban na san ƙara ganin kan ƙara min magana haka mafin shi ce kaga a can shi yasa aka sa shi wuta anan ya kore shi kuma yace zai sa aje shi amma da tashi ba da amsa ne yace salamun alayka amintin Allah ya tabbata a gare ka ya baba sa astaghfiru laka rabbi duk da haka zan roƙa ma gafarar ubangiji na innahu kana bi hafiya saboda ubangiji na mai amsa roƙo na ne wa atazilukum wama ta'buduna min dunillah zan tahiya ta an barku da abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah kage yanzu annabi Ibrahim irin wannan wahalar da ya shaga hannun mahaifin shi da sauran uwan shi amma bai hana bai ringa roƙa musu gafara ya ringa neman Allah ya ji kansu shine Allah yake cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake ce mi a cikin suratul tauba ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين بيداتي با غا النبي da kuma wanda suka yi imani su ringa roƙa ma mushrikai gafara bidaci ba kada ku ringa yi walau kanu uli qurba ko da sun kasance makusantan ku ne min ba'di ma tabayyana lakum annahum ashabun nar ko yake cewa wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi annabi ibrahim ma da yake roƙa ma baban shi gafara waccan magana ce yake cewa sa astaghfiru laka rabbi alƙawali ne dauka ce zan roƙa ma gafara ubangiji na shi ma annabi ibrahim Allah yake cewa yana roƙa ma mahaifin shi gafara ne saboda alƙawalin wannan da ya dauka falam ma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min lokacin da ya bayyana a gare shi cewa baban nan nashi ai makiyin Allah ne sai fasa inna ibrahima lahalimun la'awahun halim annabi ibrahim kenan to wannan shine annabi ibrahim ka duba irin wannan wahalar da ya sha a hannun mahaifin shi amma bai fasa ba yi mishi magana cikin tausasawa da cikin ladabi Allah madaukakin sarki kuma he masanya mishi shi ma sai ya samu sakamakon wannan biyayya da yi ga ɗiyan shi annabi ibrahim ya aihi ɗaya-ɗaya shi ne annabi isma'il sai yake son wannan ɗan so wanda ya huce misali a wata ruwaya take cewa irin son da yake mishi shi ne Allah madaukakin sarki ce bari ya jaraba ya gani yaya san da yake ma Allah madaukakin sarki yake da san da yake ma wannan annan shi shi ne aka ce bari a jaraba shi a gani saboda mi wannan magana da malai yace inna Allah takaza Ibrahim khalila Allah ya dauki annabi Ibrahim badadi shi badadi yahi masoyi yahi martaba ta soyayya ya huce nan to sai aka ga yana son wannan din nashi san da ya wuce misali sai Allah ya ce bari ya jaraba shi falamma balaga ma afsaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin annabi ibrahim ya kwanta barci kawai sai ya ga wannan din nashi da yake so kawai ya kwantar da shi yana yankawa duk san da yake mishi ya mulki kuma yana yankawa wannan din mahulkin annaba kuma wahayi ne umarni ne ake bashi a ce mi aka ce mi ka je ka yanka danka yayi mahulki kira dan yace mi ya kai dana in mi ara fil manami na gani a cikin mahulki na kenan wahayi anni azbahuka ina yanka ka wata irin biyayya za ka samu wanda danka zai maka kace mishi zo in yanka kai ce gani wani irin dani zai irin wannan biyayya annabi isma'il da ya tashi ba da amsa cewa ya abati fa'al ma tu'mar ya kai baba aikata abin da aka maka umarni kai yankanin kawai Allah haka yace ma to yankani satajidni insha Allah min asabirin insha Allah zaka same ni daga cikin masu hakuri yau idan ka tabbata cewa an yi irin wannan umarni ga mahaifinka an ce zai yanka ka kan awaye gari ka kusa maradi na ai ko amine ne ka kama hanya kamar me to amma wannan dacewa kawai ya abatif almatu umar baba kawai aikata abin da kake da aka umarce ka wallahi haka wannan da dan asakanta ma Ibrahim da biyayya da ladabin da mahaifin shi shine yau gashi ya samu dan da yace zo yanka nan falamma aslama yazo kwantar da yaro ya kwantar da shi yace rihi idanuwa na banna so mu ringa hada ido da kai ka aje ka ji tausayina idan muna idan kana kallo na dan haka rihi idanuwa kawai yanka ya dauki wuka ya dora falamma aslama lokacin da ya sallama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al muslimin ya kama zai yanka Allah ya tabbatar cewa yanka zai ya sallama wa nadainahu an ya ibrahim Allah ya kira shi ya kai ibrahim dakata qad saddaqta ru'ya ka gaskatar da umarnin da aka baka wannan mawaki da kai inna kadhalika najzi al muslimin haka muke sakan tama wanda suka kyautata wa fadainahu bi dhibhin azim sai Allah sarki ya kawo mishi masanyan wannan sai aka kawo mishi rago aka ce yanka kambacin wannan dan nashi mahwarin da muke yanka rago alayya wannan magana ta baya idan ban mance ba da muka ce ya ce ma mahaifin shi salamun alayka amincin Allah tabbata a gare ka haka yace baban shi ko sa'astaghfiru laka rabbi to wannan abu da ya ga mahaifin shi to shi Allah ya ga mai haka sai Allah ya ce salamun ala ibrahim amincin Allah ya tabbata ga annabi ibrahim annabi ibrahim sai da aka ringa tattaunawa wai shin annabi ibrahim akwai wanda yake shi fadala duba da wannan abu da ya samu duba da idan zamu ma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam salati idan muka ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sai mun ce kama sallaita ala ibrahima kamar yanda kama annabi ibrahim malume suke cewa ai idan aka kamanta ka da abu ana nihin wancan abun yayi kashi sai aka kamanta ka da shi yanzu misali idan aka ce ma kai dinnan kamar zaki kake ai ba kai zakin bane zakin ne aka gani mai ƙarfi mai jarumta kai ma da aka kana jarumta sai aka manta ka da shi kenan zakin yahi ka ko to nan kuma an ce kama sallaita ala ibrahim anan malamai suka ce ai sai ka ajiye hankalinka zakka fahimci ina aka saka ba abinda ake nihi da haka a lokacin da aka ce kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana cikin iyallan na ibrahim bantin salatin da aka mi allahumma salli ala muhammad hallau kuma za a ƙara mai wata a lokacin da aka ce kama sallaita ala ali ibrahim yana cikin iyallan ibrahim kenan shi ya samu biyu sai annabi ibrahim sun samu guda kenan kaga fadala ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ta huto akan cewa shi ne sama ya ce an sayyidu walad adam wala fakhar ni ne shugaban ɗiyan annabi adam ba alfakhari bane niki gaskiyar magana ce haka nan sallallahu alaihi wasallam to wannan shine annabi ibrahim Allah ya dauki annabi ibrahim fadali annabi ibrahim daga cikin fadalan shi shi ya gina dakin ka'aba daga cikin fadalan shi shi ya gina masallacin qudus annabi ibrahim kenan wattakhadhu min maqam ibrahim musalla in aka je saudiya yanzu ma ai akwai inda ake zuwa ayi rak'a shi maqam ibrahim kenan da ya gina dakin ka'aba bayan shekara 40 ya je ya gina masallacin qudus shine awwalu baitin wudi'a shine gida na fari wanda aka yi na Allah subhanahu wataala annabi ibrahim kenan a lokacin da ya kawo dan shi ya dauko isma'il da mahaifin shi hajara ya kawo su a nan inda anan inda dakin Ka'aba yake da ya ajje su anan matar shi take ce mishi ya zaka kama wuri ba kowa ba abinci ba ruwa kuma ka ajje muka taika sai ya ce musu sai ya ce mata haka aka ce in yi shi sallama waki in Allah ya ce ika zabe tambaya wai me yasa bai neman dalili tukwana ya aikata wannan abu kawai Allah ya ce ai abu kawai yake shikenan sai ta tambaye shi Allah ne umarce ka kai haka sai ya ce eh Allah ne umarce ta ce to in dai Allah ne umarce ka mu haka to Allah zai bar mu haka nan ba anan ita da dannan nata suna zauni tana neman ruwa wanda za su sha sai take hawan dutsen Safa da dutsen Marwa tana lekawa ta gani ko ta ga fatake masu wucewa ta tare su samu ruwa ko su samu abinci tana cikin wannan hali daga nan ne Safa da Marwa ta fito tana cikin wannan hali danta yana kuka yana bugun kasa anan ruwan Zamzam ya fara dubbugowa daga wannan wuri maharar ruwan Zamzam kenan Annabi Ibrahim fadalle shi da darajar shi idan muka ce za mu ringa zana abin yawa gare shi shi yasa Allah yake cewa inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim shi kada al'umma ne wattakhadha Allahu ibrahima khalila Allah ya dauki annabi ibrahim badadi haka nan hadisi ya tabbata manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ma Allah madaukakin sarki ya dauke shi a matsayin badadi kuma inda a ce zai riki wani a matsayin badadi da Abubakar Siddiq ne zai dauka matsayin badadi dan dai ba a bashi dama ya riki wani a matsayin badadi ba ya me soyayya irin soyayya da Allah kada yake ma yi kun kuma Allah yake ma wanda daga cikin bayin shi kuma Allah ya ce wa kallama Allahu Musa ta kalima kuma Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa magana kina Allah madaukakin sarki mi itikadin cewa tabbas ya ma annabi Musa magana annabi Musa shi kai aka ma magana a'a hadda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tahi isra'i da mi'raji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah madaukakin sarki ya mishi magana a lokacin da yaje amso salloli guda biyar anan shi ma sun yi magana da Allah subhanahu wataala idan ka janyo wani abu na fadala ga wani annabi to idan ka bibiya za ka samu irin ta kone ta hi daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai mala yake cewa wa nu'minu bil mala'ikati mun yi imani da cewa akwai mala'ikai wan nabiyina mun yi imani cewa akwai annabawa wal kutub mun yi imani da cewa akwai littattafai wanda aka sauko littattafai daban-daban wanda Allah madaukakin sarki ya sauko ma al'umma daban-daban daga cikin littattafan akwai injila akwai zabura akwai suhuf ibrahim kuma akwai alqur'ani mai girma akwai kuma at-taura alqur'ani shine littafi na karshe yake cewa kuma wal kutubul munazzala ala al-mursalin ko mun yi imani da littattafai da aka sauko ga manzanni baki daya su wannan manzannin hadisi ya zo manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi'atu kitabin anzalahu Allah wa arba'atu kutubin lillahi 104 ne aka sauko anzala ala sheet 50 sahifa wa anzala ala akhnukh 30 sahifa wannan su ma wasu ne wanda Allah da yake cewa wasu annabawan an ba mu labarin su wasu kuma ba ba mu labarin su ba akwai annabawan da ba ba mu labarin su ba an aiko su an yi su wanda muka sani dai su ne wannan guda 25 wanda suka zo a cikin alqur'ani mai girma wa nushhidu annahum kanu ala alhaqqil mubin ko muna shaidawa cewa wa'annan annabawa suna saman kan gaskiya wannan kuma idan ka karanta suratul baqara amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun sai ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yayi imani bima unzila ilayhi min rabbih da abinda aka sauko mai daga ubangijin shi sai kuma ya ce wal mu'minun mummunai ma sun yi imani da haka. Mummunan suwa sahabbai ne a karan farko. Ai idan a Qur'ani kaji an ce ya ayyuhal ladzina amanu, kahin ka sa kanka a ciki, sahabbai su ne farko. Eh, su ne amanukin, su suka fara yin imani da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce siffa babba da Allah madaukakin sarki ke kiran sahabbai da ita, su ne ya ayyuhal ladzina amanu. Ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, ya kun da kun imani da kun tashi yin sallah ku wanke fuskanku, ku yi kaza, ku yi arwala, ku yi sallah. Sahabbai su suka fara yin wannan bayan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam, ya kun da kun imani an fallanta muku azumi. Wa suka fara yin azumi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sune sahabban da ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya kun da kun imani idan za ku ji tsoron Allah ku ringa yin magana ta su suka fara yi bayan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Duk in kaji an ba da umarni a Qur'ani daga annabi ya aikata, to man sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam su suke zawwa a mataki na biyu wajen aiki da wannan aya. Allah yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir. Haka na cewa Al-Qur'ani Allah mazarki ya ba da siffa ta wannan mala'ikai ta mala'ikai daban-daban, inda yake cewa misali fal mutabbirati wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashba was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjifu ar-rajifa. Haka Allah yake bada suffofin wasu daga cikin mala'ikai, wal-mursalati urfa wan-nashirati nashra fal-fariqati farqa fal-mulkiyati zikra. Haka Al-Qur'ani Allah ya bada sunayen wasu daga cikin mala'ikai, irin su Jibril, irin su Asrafil, irin su ya maliku liyakadi, wa qalu ya maliku liyakadi alaina rabbu qala innakum makithun, mai tsaran gidan wuta sunan shi maliku, bayya magana qala innakum makithun, ɗan gidan ɗan wuta za su ce, ɗan wuta za su ce ya maliku ya kai mai tsaran gidan wuta liyakadi alaina rabbu. Wai mu a kashe mu a huta mana kowa kawai a tattara mu mutu kawai shikenan. Yo abin ya ki karewa, in aka yi azaban yau ta gobe ta haita jiya, ta jibi ta haita gobe, ta gada ta haita jibi, kullum sabuwa ake. Kuma idan jikin ya zagwanye, jikin ya zubi, hai a yi sabo. Kuma dan wutan sai rangame ne ake yin dan wuta, dan wuta siffa shi baka yi siffar ta, wani dutse-dutse ne kaya guda shi ne dan wutawa. Haka Allah yake mai da halittar shi mara kyau ga tana, don saboda mala'ika idan aka kame mutum kamar mu, ni zai rike, ni zai jibge shi, abin ya zama kadan kwarai kamar wani kiyashi ne a hannun shi, to sai a maida shi rangame mai yadda zai ji daɗin bugan shi da kyau. Ka an mutu ya shiga wani ne, haka za su ringa cewa mu a ƙari don wani ni ya kaji alaina rabu. Sai bayan shekara wajen dubuwa sai juya sai ce musu innakum majisu, wai amsa ce ba su wannan tambayar da aka yi na shekara dubu, wai yanzu ya sa man accuse zai ba su amsa. To wanda kake ma magana bai ma san ba kana yi, babu kyau. Shi yasa ai dan wuta na ƙarshe da zai hutu, wani za a hutu, shi roƙo ne zai ringa yi a kashi bakin kowa, shi ne wanda aka samu babu alkhairi ko ɗaya a tare da shi, amma ne akwai imani a tare, yana da tauhidi, yana da tauhidi, babu shirka al'amuran shi amma babu alheri a kayan shi, shi ne na ƙarshe da za a hutu. Idan aka hutu ya ringa cewa a kashi bakin kowa, daga wannan baka sake tambaye ko ya ce daga wannan shi kenan. In aka kashi bakin kowa kuma an kwana biyu, ya ce shi a raba shi da kallon su, kallon wutar wannan, shi dai a matsa shi kaɗan, a sake matsa shi, daga nan zai tashi ya ce bari gani in bar wannan unguwa, ya kama hanya yana tahiya, yana tahiya, can sai ga wani abu lu'u-lu'u gashi nan ya tahi sama, sai faɗi ya ce ya rabbi ya zaɓi ubangiji ne gani, sai a ce mai tashi gidanka ne na aljanna, gida ne aka gina da diyamo, shi ne wani talakan ba, sai faɗi ya ce ya rabbi ya zaɓi ubangiji ne gani, tashi gidanka ne, gidanka ne na aljanna. Diyamo kin da yake duniya in aka tattara shi aka yi burgi da shi, yana iya yin gida, yana iya yin fila, yana da wahala a ce ya yi fila guda diyaman na duniya, to haka gidajen aljanna suke, wani diyaman, wani zinariya, wani kaza, wani kaza, arziki ne gashi nan, furcik ita ce rayuwa ta har abada, ita wannan rayuwar ta duniya cike take da ma'azik da waraqat wahalhalu bakin ciki abubuwa bakka iya sati cikin lahiya no cikin jin dadi cikin fara yana da wahala sai wani ya taba ka sai wani ya shigo ka sai wani abu ya bata maka rai sai ka tana wani abu ranka ya bace duniyar ba ta nan kana neman wani abu baka samu ba hankalinka ya kan kullun dai kana cikin tashin hankali wannan abun ya kai ka inda za a ce wani bangare a cikin ka ya tabu dalilin wannan nazarin dalilin wani abu ko abu kaza bakkaci abu kaza zakkaci abu tashin hankali yawa gare shi ga mutsari ga kashi ga kaza ga wane ne abubuwa ga sanan bisa karewa to waɗannan abubuwa duka aljanna babu su kuma rayuwa ce ba a tsage dadda ba ba irin tamu ba ta yanzu kana tunanin ka aje yanzu ma a ce lokacin ka yayi a ce mutuwa za ta baka da tabbas tana wa goma a ce lokaci yayi wasan to ita ce rayuwa khalidina fiha abada rayuwa ce ta hal abada babu zancen mutuwa babu zancen rashin lafiya babu zancen shan wahala da sauransu ina ga lokaci ya tahi anan zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh